That's the daddy.
That's the look.
That's Kaka had the apartment.
Had the apartment.
Had the apartment.
Nagani, akwati maitaya, inasai I aure, akwati maitaya zada, akwati maitaya zada. Nasende, baki sana hayania, komeini, keki daimi nugodia. Ngata katuna, babi aiki gaskia, wanki ache aurenki, wai awana nshikara. Nayu wanda, you want chan, I'm out kill a bani minister. Inga ni motara akwati zan sauke.
Akwati maitaya.
Yewu, sadani ma.
Akwati maitaya.
Kwane hii maitarana.
Akwati maitaya zada. Akwati maitaya zada.
Jamila sunenta, tana ungu wardosa. Na tu yin masa soyayya na cusa danda nay yugurin masa naje ni magagaisa tace mini ta kosa anan na gababanta azama in karo akace in turo ina da baro amma kudi na bai kai ba
kuma ke son na aura ya kamata dukkan ku kulura daga nay kudi da kudi na fa idan na zo na bude ku da kura Indama, zata bashe mani, zana jena kasar wachana igini Indama, zata bashe mani, mene akwata maitaya Zami kacha kacha mi, dumu dumu mi, baja baja Nachi, koda kunu, mbabu kuna mazama kani Denta bashe kuma zama sabi
Akwati maitaya
Nika wana mbasa gabana
Akwati maitaya
Hala kaisi tamoga harawa
Akwati maitaya, zada Akwati maitaya
Yadda ni aranmu ba sai da kwati ba kuma izini gidan ku sai ke kyuce gaba bikin bidiri shine za a yi ayyiriri ake ya ma za a yi in rabu da ke shin wani hauka nake tarihin labarin soyayya ta dake rubuce take tun can kamun sana
yau dina na ba ta kudina san ki ba shi da rana ni dai a gani na lokaci kin bata zuciyar ki mugunta kin kada mini hanta walla kin yi karanta na fadi na nana ta soyayya na ajita aure ba shi gaba na balle akwati mai taya
akwati mai taya
wala so wala so ni
dai akwati mai taya
an cuci zuciya ta
akwati mai taya zada
kin duba hankalin ki bazan tayar ba komai ba zaki rasa ba in akwati ne san muke babba kin san notice ba yunwa ba ma nuna adawa yarin ya san kowa ni zan baki kulawa
akwati kala kala kudi ma zan baki fala fala dala hada muke har da dala dukka kawai ki zaki dara san ki na gota ya
akwati mai taya
a san ki ban ja da baya
akwati mai taya Akwati maitaya zada Akwati maitaya zada
Ni zana aure ki in biya sadakin ki ko babu kayan daki ni zana zauna da ke kema ki saran ki ko akwati ban kai ba inda da soyayya ya za a yi mu mafarke
yanzu auren ma cikin gida goma
da kyar ka samu daya wacce za ta zauna da kai
East Records
on top.